Barcelona ta doke kungiyar kwallon gafa ta Olympiacos da kwallo 3-1 a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 zagaye na uku a wasannin rukuni. A sauran wasannin kuwa kungiyar kwallon gafa ta Benfica ne ta sha kashi a hannun Manchester United da kwallo 1 mai ban haushi. Juventus a gida ta doke Sporting CB da kwallo 2-1, sai Basel ta bi CSK har ga kasar Russia ta doke ta kwallo 2-0. Bayern Munich kuwa a kasar Jamus ta doke Celtic da kwallo 3-3, sai Anderlecht ta sha kashi a hannun PSG a gidanta da kwallo 4-0. Karabak sun sulhunta 0-0 tsakaninsu da Atletico Madrid, yayin da Chelsea ta tashi can jaras 3-3 tsakaninta da Roma. Ga kuma yadda zaman teburin yake bayan kammala wasannin na rukuni a jiya. Kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a rukunin A tana jan ragamar rukunin da maki 9, sai Marseille tana mataki na 2 da maki 6, CSK Moscow tana mataki na 3 da maki 3, Benfica tana mataki na 4 ba tare da maki ba a rukunin ba, kuwa PSG na kasar Faransa tana mataki na 1 ne da maki 9, sai Bayern Munich na kasar Jamus suke mataki na 2 da maki 6, kungiyar kwallon kafa ta Celtic tana mataki na 3 da maki 3, Anderlecht tana mataki na 4 ba tare da maki ba a rukunin C, Chelsea tana jan ragamar da maki 7, sai Roma a mataki na 2 da maki 5, yayin da Atletico Madrid take mataki na 3 da maki 2, Karabakh tana mataki na 4 da maki 1. A rukunin D kuwa Barcelona tana jan ragamar da maki 9, sai Sporting CB da maki 4, kungiyar kwallon kafa ta Juventus da maki 3 a mataki na 3, Olympiacos da maki 1 a mataki na 4, Liverpool take jan ragamar rukunin E da maki 5, yayin da Sparta Moscow take mataki na 2 ita ma da maki 5, Sevilla na kasar Spain tana mataki na 3 ne da maki 4, sai Marebo tana mataki na 4 da maki 1. A rukunin F kuwa Manchester City ne a gida, Manchester City tana jan ragamar da maki 9, yayin da Shakhtar Donetsk take mataki na 2 da maki 6, Napoli tana rufa musu baya mataki na 3 da maki 3, Feyenoord tana mataki na 4 ba tare da maki ba, yayin da a rukunin G kungiyar kwallon kafa ta Barcelona take mataki na 1 da maki 9, sai RB Leipzig na kasar Jamus take mataki na 2 da maki 4, FC Porto na kasar Portugal tana mataki na 3 da maki 3, Monaco tana mataki na 4 ne da maki 1. A rukunin H kuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na kasar Spain wanda take girke da Kambul tana mataki na 1 da maki 7, sai kungiyar kwallon kafa ta Tottenham na kasar Ingila ita ma da maki 7, kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund tana biye da su a mataki na 3 da maki 1, sai Apple Nagoya tana mataki na 4 da maki 1. A yau kuma za a kara ne a gasar na cin kofin European League, wato wasan kasa da zakarin nahiyar Turai na shekara 2017 zuwa 2018, inda kungiyoyin kwallon kafa 48 da suka fito daga kasashe daban-daban na nahiyar Turai suke kece raini a tsakaninsu don fidda zakara a gasar. Kuma da yanzu haka suna matakin na rukuni ne, inda za mu kawo muku kaɗan daga cikin wasu wasannin da za a fafata a yau. Da kungiyar kwallon kafa ta Astana za su karɓi bakuncin Maccabi Tel Aviv da misalin karfe 4 na yammaci a gogon Najeriya. Kungiyar kwallon kafa ta Ostersund kuwa za su fafata da Atletico Bilbao ne da misalin karfe 6 na yammaci. Sai kungiyar kwallon kafa ta Skopje za su fafata da Real Sociedad. Kungiyar kwallon kafa ta Krynas kuwa za su karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ne, sai Nensa a gida su fafata da Lazio. Kungiyar kwallon kafa ta Zenit za su fafata da Rosenborg ne, yayin da Zurich za su karɓi bakuncin Hertha Berlin. Kungiyar kwallon kafa ta Hamburg Bielefeld kuwa za su farce gumi ne da FCSV. Kungiyar kwallon kafa ta Olympiacos Marseille za su karɓi bakuncin Victoria. Sai kungiyar kwallon kafa ta Koyanspor za su fafata da Salzburg. Kungiyar kwallon kafa ta FC Lugano kuwa za su karɓi bakuncin Victoria Fezzan ne. AC Milan a gida za su karɓi bakuncin NX ne da misalin karfe 8 na dare a gogon Najeriya. Kungiyar kwallon kafa ta Villarreal a kasar Spain za su fata da Slavia Praha ne, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Sporting Braga za su fara da gumi da Ludogorets. Everton a kasar Ingila za su fafata da Lyon ne, sai kungiyar kwallon kafa ta Dinamo Kiev karɓi bakuncin Young Boys, yayin da kungiyar kwallon kafa ta Atalanta za su fafata da Apollon Limassol. Ita kuwa Hoffenheim za su farce gumi da Istanbul. Za a buga wasannin ne a lokuta daban-daban wanda ya kama tun daga karfe 4 na yammaci har zuwa karfe 8 na dare a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chari. A wani labarin kuwa na nuna cewa a sakamakon nasarar da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta samu a jiya na doke kungiyar kwallon kafa ta Olympiacos da kwallo 3-1, inda dan wasan gabanta na Lionel Messi ya samu nasarar jefa kwallo ta 2 a ragar Olympiacos a cikin minti na 61, hakan ya ba da dama wa dan wasan ya zamo ya jefa kwallayensa na 100 cif a raga a wasanni daban-daban da Messi ya buga a nahiyar Turai. Messi ya kasance dan wasa na biyu a cikin jerin sunayen ƴan wasan da suka fi kowa hazaka wajen jefa kwallaye a raga a nahiyar ta Turai din, inda ya biyo bayan dan wasan gaban nan na Real Madrid dan kasar Portugal Cristiano Ronaldo, wanda ya jefa kwallo 113 a nahiyar ta Turai a wasanni daban-daban. Lionel Messi dai ya samu nasarar jefa kwallaye 82 ne a cikin 100 duka da kafar hagun, yayin da ya jefa kwallaye 14 da kafar dama, kwallaye 4 kuma tak da kafan da ya inda ya jefa su da ka. Iya abin da ya sauka kenan a labarin wasanninmu na yau. Ci gaba da sauraron dandalin biyu.